ai duk wanda ke ji ba yanayin abin da ke faruwa a kasar Burkina Faso zai ga cewa lallai akwai alamu na cewa zaben zai yiwu kuma zai armashi, musamman ganin yadda kasashe na da ke cikin wannan kungiya ta tattalin kasashen Afirka ta yamma suna da goyon baya sosai ga kasar da kuma ita wannan gwamnati da ke rikon kwariya don ganin an inganta zaɓe kuma an girka gwamnati ingantacciya a ita wannan kasa.
To, dakta, gashi a daidai wannan lokacin da kasar take fuskantar waɗannan matsaloli ne da za a gudanar da zaɓe a koma kan turban mulkin demokradiyya, an tuno gawar tsohon shugaban kasar Thomas Sankara. Wannan kana gaba kaman za a maida hannu a gugu baya bane za a tunzura wasu kaman masu goyon bayan sa?
Shi abin duba a wannan yanayi shine saboda duk masu goyon bayan shi shugaba marigayi Thomas Sankara da kuma iyalan shi suna da goyon bayan cewa a yi bincike na hakika na hasashen cewa kisan gilla aka yi mishi, kuma su mafi yawanci wanda suka yi wannan abu da ake zargi na mutanen gwamnati da ta shuɗe ne, wato jama'an shi shugaba da aka ture, wato Blaise Compaoré. Kuma mafi yawancin su wasu suna kasar, don haka wannan yanayi kusan zai iya ba duk gwamnati mai zuwa ƙarfi na ganin ta samu goyon baya da su magoya bayan shi marigayi Thomas Sankara.